Masu sauraronmu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi kan tarihin tsohon shugaban kungiyar Hezbollah marigayi Hassan Nasrallah wanda Isra'ila ta yi wa kisan gilla. Mai tambaya kamar yadda aka sani shine Sanusi Madate da magaran a jamhuriyar Niger. Za kuma a ji kashi na daya na tambaya mai cewa salamun BOA wai dan Allah ko manyan tekuna nawa ne ke da kwai a doren duniyar nan, kuma wanne ne yafi girma, wanne ne na biye da shi, sannan a waɗanne ƙasashe suke? Mai tambaya har ila yau dai shine Sanusi Madate da magara. To bari mu fara da kashi na biyu da ansar tambaya kan tarihin marigayi Hassan Nasrallah. Idan Malam Sanusi Madate da magara jamhuriyar Niger na saurare, ga kashi na biyu kuma da ƙarshe da ansar da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba, malami a Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ci gaba da cewa.
To, shi Hassan Nasrallah dan Shi'a ne, babansa dan Shi'a ne, haka kuma ya girma cikin Shi'a har ya mutu cikin Shi'a. Allah ya yi shi mutum ne mai iya magana sosai, ya iya magana, ya iya haɗa magana, kuma in ka saurare shi dole ka san ya iya magana, kuma ya iya ji hankalin mutane wurin yin maganarsa. Wannan ma yana daga cikin abin da ya taya shi samun karɓuwa a duniya. Kuma ya nuna cewa shi yana gugurmaya ne ba don kansa ba, domin ƙasarsa ne, domin kuma addini yake yi. Wannan ma ya ƙara masa samun karɓuwa a cikin duniya. Haka kuma wurin tafiyar wannan Hezbollah ya gina ta ne da aƙidar su zama masu zaman kansu da kuma ƙasarsu. Ba za su yadda waɗansu mutane su zo daga waje suna jagorancin ƙasarsu kuma suna ingiza waɗansu suna faɗa a cikin ƙasarsu ba. To wannan ya taimake shi, ya kafa satellite television na Hezbollah, ya kuma gina makarantu da dama inda suke karantar da mutane wannan aƙida da suke buƙata na Hezbollah a cikin ƙasarsu, har ma da sauran ƙasashe na waje.
Yawa, to dukka wani tambaya da mai sauraro zai so yi shi ne, su Hezbollah ta ina suke samun taimako ko ko tallafin kuɗi da suke gudanar da abubuwansu, musamman gurin yanayin gudanar da sojoji da gudanar da yaƙi da waya da sauransu, ta ina suke samun tallafi?
Abinda ya taimaka wa Hezbollah tafiyarsu da kuma nasarar gaba ɗaya, wato ƙasar Iran. Ƙasar Iran wanda jagorancinta yana ƙarƙashin ƴan Shi'a, su suke taimaka wa Hezbollah da kuɗaɗe da suke buƙata da kuma jagorancin ilimin da suke buƙata, har ma da sojojin da suka taya su wurin training yaransu. To wannan duk yana zuwa ne daga ƙasar Iran wanda take jagoranci ƙarƙashin Shi'a, suke buƙatan yaɗa addinin Shi'a kuma ko kuma aƙidun Shi'a a duniya gaba ɗaya. To Hassan Nasrallah ɗaya daga cikinsu, wanda ita Iran ta samu tun da safe, tun yana yaro ya zo karatu a wurin, aka koya masa irin waɗannan abubuwan, ya koma ƙasarsa kuma ya ɗabbaka su, ya yi jagoranci mai kyau, har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa a wannan. In ka duba tarihin ita Hezbollah tun da aka kafa ta, duk manyanta kashe su aka yi Isra'ila ne kuma ta kashe su. Na farkonsu shine muka ce Abbas al-Musawi, wanda Isra'ila ta kashe shi a 1992. Bayan mutuwansa shi kuma Nasrallah ya yi jagoranci shekaru da dama, shekaru 32. Allah ya masa rasuwa shi ma wata biyu da suka wuce, shi ma Isra'ila ta kashe shi a wani kai wuta da ya kai headquarter nata a cikin Beirut. Sannan akwai dan uwansa da ake tsammanin ko zai yi mai gurbinsa, shi ma daga baya bayan kwana biyu aka gane shi ma an kashe shi a wannan tafiya. Yanzu shi sabon jagoran, wato Na'im Qassem, yake jagoranta Hezbollah. Kamar yadda na gaya muku, Hezbollah an yi ta ne kamar jam'iyya, ko kuma jam'iyya ne su a tunaninsu, amma fa kasashe da dama na duniya ba su yarda da ita akan jam'iyya bane, suna kiranta, suna ganinta akan kungiyar ta'addanci ne. Amma cikin ƙasar inda suke da Shi'a mafi rinjaye, to sun ɗauke ta a jam'iyya ne, kuma ana yin zaɓe, tana cin zaɓe, tana samun mulki. Ita ƙasar Lebanon akwai, is a very complex place, ba za ka gane ina gwamnati take ba. Suna da gwamnati ne daban-daban akan jagorancin addini, secretariat, akwai kiristoci, akwai kuma sunni, akwai kuma su Shi'a. to dukan su ne suka hada karfi da karfe suka samu gwamnati amma a wani lokaci a cikin tarihin Hizbullah karkashin Hassan Nasrallah suna da sojojin su na wannan jam'iyyar kuma Hizbullah wanda yafi garfin sojan ita Lebanon gaba daya garfin fada da garfin kayan fada to ka ganin zaka ce gwamnati ne cikin gwamnati amma fa in ana maganan mutane a majalisa ba su taba samun mutum wanda ya kai 20 a majalisa ba
haka to dukka ita kasar Lebanon ma gaba daya ƴan majalisu nawa take da su a majalisar su
tane 128 a ita kasar Lebanon to amma sanin abin da suke yi da kuma jagoranci da suke bukata da kuma jagorancin da suka samu gargashin Hassan Nasrallah ya ba su suna a duniya gaba daya domin ita America da England su suka kara ba su suna a duniya domin fada da suke yi da ita Hizbullah da kuma jagorancin gargashin Hassan Nasrallah inda suka bibiya ko ta ina suka rufe hanyar da za ta samu kuɗi amma ta ci gaba da samun kuɗi tana yin abin da ta ga dama a cikin kasar ta har Allah ya kawo ƙarshen shi Hassan Nasrallah ina fata mai tambaya ya gamsu da wannan bayanin da muka ba shi
to sai kuma kashi na farko da ansar tambaya kan tekuna idan mai tambayar na saurare ga kashi na farko da ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samu daga Dr. Tumba Kwabi malami a kwalejin horar da malamai ta Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce
a haka da muke da shi dai bincike ya nuna malam Lado cewa muna da manyan tekuna guda biyar mafi babba cikin tekuna nan wato wanda ya maimaya Sili Dewa shine wanda ake kira Pacific Ocean kenan mala ado wannan Pacific Ocean nan ya maimaye wurare daban-daban
dukka kamar ina da ina yake da iyaka misali a arewacin duniya kamar yadda ka fadi
yana iyaka da Arctic Ocean a arewacin duniya duka a Northern Hemisphere kenan tana kuma iyaka da Antarctic Ocean a can Southern Hemisphere kenan amma a yamanci duniya ta mamaye wuraren Australia, Asia da ire-iren su. Haka kuma ta waje gabaci duniya a gabas kenan. Ta mamaye wurare waje America da ire-iren su. Wannan teku Pacific de Lado da matambayi ta mamaye fili kusa 168 da 723 square kilometer ta maimaye kenan shine mafi babba a cikin duk tekuna na duniya duka wanda kuma zurfinta tana nan daban-daban a duk wuraren da ya maimaye amma a haka din da duk inda ya maimaye inda ya fi zurfi shine ake kira da Mariana Trench shi zurfin a wurin ya kai mita 10,929 zurfinta kenan shine mafi zurfi cikin wayansu wurare wanda shi wannan tekun ta maimaye kenan Alhaji Lado da matambayi na biyu kuma shine teku Atlantic wanda ake kira da Atlantic Ocean
a to dukka wannan na farko kenan to ita kuma wannan na biyun kuma ina da ina ta mamaye ita kuma sannan kuma da zurfinta ita kuma nawa matakin zurfinta yake misali
wannan tekun dai ta maimaye America ta arewacin America da kudancin America wato North and South America kenan duk a cikin yamanci duniya shine wannan tekun ta maimaye su a gabanci duniya kuma ta maimaye Asia da Africa a Africa shine ya kama daga West Africa duka suna Atlantic Ocean har zuwa wayansu wurare na East Africa su gefe Cameroon har kasa kusa da South Africa sai an can ya maimaye haka wannan a Atlantic Ocean take ita kuma ta maimaye wuri wanda ya kai square kilometer 85,333 zurfinta kuma malam Lado da matambayi yan bambanta bisa wurare daban-daban da wannan tekun ta maimaye amma daya daga cikin mafi zurfi a ciki inda ya maimaye shine bangare na Puerto Rico wanda zurfin tekun ya kai 8,880 meter kenan malam Ado da matambayi sai kuma a haka din da nake magana din yakan samu wa'ansu wurare da makusanci da wannan da zurfi sai kuma zuwa wato na uku teku da yafi da yake a duniya shine wanda ake kira Indian Ocean wato teku ne wanda ta gefe bangaren India
haka ne dace wato wannan shine na mun gama da na biyu zamu shiga na uku kenan to shi kuma na uku wanda yake bangaren India dakta menene zurfin sa menene kuma girman sa kuma da ina yake da iyaka a fadin duniya
wannan teku Malalado da matambayi ya maimaye kasashen Russia ta arewacin duniya Australia ta gabaci duniya Africa har yanzu ta yammanci duniya wato India Ocean nan ya kama daga Somalia a Africa ya gangara har Kenya har kasa ya bi Africa ta kudu ta bangare inda su Mozambique da ire-iren su suke musamman wannan kasan da ake kira Africa Madagascar tana tsakiyar teku India ne wannan tekun kuma ta maimaye fili ne wanda ya kai 70,560 square kilometer nan alaji lado sai kuma zurfin tana kamar shawara wurare tekuna din a wurare daban-daban zurfin ta bambanta amma wanda yafi zurfi a wuraren da ya maimaye shi ne inda ake kira da maitina to zurfin a wurin alaji lado 8,847 meter kenan haka inda shi wannan tekun ta kasance na uku a cikin tekuna duniya kenan
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi da biyu kuma na ƙarshe da ansar tambaya kan tekuna da kuma wasu tambayoyin yanzu a madadin masu ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba malami a Jami'ar Modibbo Adama da ke jihar Adamawa Najeriya da Dr. Tumba Kwami malami a kwalejin horar da malamai ta Yola Adamawa Najeriya da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalma Sai Garba ke muku fatan alheri wasu